haɗi ta fi zuba daɗi wayo soyayya daɗi da daɗi take soyayya daɗi ta fi zuba daɗi wayo soyayya daɗi da daɗi take soyayya daɗi ne take kullun kamar nauka ce nake kadai nake kauna soyayya daɗi kullun kamar nauka ce nake kadai nake kauna yarinya ta ke kadai nake gani duniya ta na sami mata san ki ni nake babu wasa in ke zan kai wa baba in kai wa mama ai mana aure daddy daddy soyayya daddy
Daddy.